أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah muna mu Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya tara mu a ɗaya daga cikin gidajen shi madaukakin sarki a wannan masallaci da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu gaba daya yau muna bakwai ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon sira sallallahu alaihi wa sallama Rabiul Sani ne ko Rabiul Awwal sani Rabiul Awwal yau muna bakwai ne yau hijira ta manzon sira sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda ya daidai da 10 ga watan 9 2024 yamma masu girma za mu danyi wani tsokaci kadan yar matashiya abinda yake da alaka da abinda yake da alaka da addini saboda sallallahu alaihi wa sallama shine Allah ya zaba ya aiko shi kuma shine abun koyin mu shine ya kamata a ce mu karantu da duk karantarwar da ya mana to malamai sun jajirce wajen tabbatar da cewa menene aina ne ya kamata duk wani mai imani ya san wani abu addini ne ya yi tutiya da shi da dalili da komi ya ce wannan addini ne wannan ba addini bane malamai sun yi kokarin tace waɗannan abubuwan gaba ɗaya musamman kuma malamai Ahlus Sunna wal Jama'a menene ya za a yi bawa mai imani ya samo addini wannan tambaya ce wadda take karatun da za mu yi za mu ji amsa a ciki shin kowa in ya zo ya ce maka ka zama addini ne za ka bi shi a'a ko ku akwai wurare inda a nan ne ake samo addini wa musamman wannan addini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma ta kaka ake kawo hujja ko da mi ake kawo hujja idan mutum ya ce wannan addini ne ana buƙatar dalili to dalili wani irin dalili ake nihi kuma karatunmu zai bayyana mana wannan dole sai ka yi dalili saboda addini bai da alaka da ra'ayi addini bai da alaka da maulanka kowa ya faɗi ra'ayin shi kowa ya abin da ya ga dama to da addini zai yawa ko mu kasa yin shi mu rasa yin shi to sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya aiko shi kadai da ya zama to shi ne jagora a wannan tahiyya in dai addini za ka yi to sallallahu alaihi wasallama shi ne jagora to kenan kawo hujja za mu gani aya wadda take ta alqur'ani wanda babu shakku ba wanda zai inkari babu wanda zai tantama sai kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ingantacce to wannan su ne abu guda biyu idan Allah subhanahu wa ta'ala sanya lokaci ya ba mu dama za mu bayani akan su a ina za mu karɓo addini da me za mu kawo dalili مالك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله sallallahu alaihi wasallama to shine malai sai ya ce wa min usuli ahli sunna wal jamaa wa min usuli aqidati salafus salih ahli sunna wal jamaa fi manhaj at-talaqi wal istidlal idan muna magana akan a ina ne zamu samu addini da mi zamu kawo hujja to shine malai sai ce ittiba'u ma jaa fi kitabillah nan warko abinda alqur'ani yazo da shi wa ma sahha min sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam nabi shine abinda ya inganta na hadisi zahiran wa batinan kenan ko a bayyane ko a koye wa taslimu lahumma da kuma mutun ya mai kauya kenan aya da muka karanta da hadisin da muka karanta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke nuna mana cewa bai dacewa ga mai imani namiji bai dacewa ga mai imani mace idan Allah ya hukumta wata shari'a ko manzo Allah ya hukumta wata shari'a ya zamanto suna da zabi in Allah ya ce wannan halaka ne in Allah ya ce wannan haram ne in manzo Allah ya karantar da mu cewa wannan sunna shi ce wannan ba sunna shi bace to a matsayin mu na masu imani bamu da zabi dole ne mu rumba ganin Allah da maganar manzo Allah sai Allah ya ce duk wanda ya sa mu Allah da manzon shi to ya bace bata kuma ta zahiri kaga kenan yanzu duk wanda zai fadi wani abu ko kuma wani aiki ko wata fada ko ta hanya wanda ba ta annabi ba sallallahu alaihi wasallama ba sai an ce ba wannan ba addinin Allah bane a tunda dai ba na manzo Allah bane to kenan ya zama kishi na manzo Allah kiran Allah da mutum ya tabbata gare shi ko mutum ko ya da ya hada haka ko da bai hudi ba ko ya sani ko bai sani ba duk mutumin da zai kekiri wata dariqa a sunan addini da ita to kishi ya dariqa manzo Allah ce to dariqa manzo Allah mi ta rage har za ki kirkira wani wata bata yi bane ko bata gamda bane ko kuma bata cika bane wani yake so ya cika kaga kenan akwai alamomi na tambaya shi yasa Allah yace duk wanda ya bar Allah da manzon shi ya bace bata mabayyana ba sai an yi wani dogon tsinkaye ba za a gane shi bacacce ne Allah shi radda mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na bar muku abu biyu in dai kuka riko da su za ku shiryu shi yace littafin Allah da sunnata inji sallallahu alaihi wasallam kaga wannan wani abu guda biyu da manzo Allah yace babu na uku to shine sai malai yace min wa ahlu sunna wal jama'a la yaquluna kitaballahi awwalan thumma sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallama bal kitabullahi wa sunnata rasulihi ma'an abu nabi kuma wanda ya kamata a ce mu yi la'akari shi mu rike shi da kyau shine ba a cewa qur'ani kadai akwai wanda suke addini sai ce ba ruwansu da hadisi su qur'ani kawai abinda qur'ani ya hudi su suke aikatawa to kaga wanda za su samu rudani da yawa tun daga sallah wanda ita ce babbar ibada daga nan za su samu matsala a ina ne a qur'ani aka ce za a yi sallah azhar raka'a hudu za a yi al'asr raka'a hudu za a yi magriba uku za a yi asuba biyu a ina ne a wace aya ce kaga babu Allah da ya ce waqimu salata wa atu zakat ko kuma a ce warka'u ma'ar rakin aka ce kai rukui da masu rukui wani irin rukui ne zaka yi ya zaka yi rukui kaga manzo Allah shi ya koya sallallahu alaihi wasallama ashe kenan dole qur'ani sai an gama shi da sunna a lokacin da ake samun bayani to duk wanda zai ce qur'ani kadai to kaga kofa ce ta bata abubuwa na ibada da yawa Allah ya ce aje ayi haji farilla ne ga mai hali to in ka je haji ya zaka yi tunda ita dai aya bata zo bata ce mutum ya je ya dawafi guda bakwai ya je Safa da Marwa ya je Arfa ya dawo ya je Mina ya kwana ya zo Muzdalifa ya kwana ya dawo Mina a Qur'ani ba za ka samu wannan ba me ya bayyana wannan sunna hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kun ga gama su ake duk aqida ta kirki shine sai mu fassara aya da kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda manzo Allah ya yi kowa sanin abinda Allah yake nufi tunda shine aikakke shine Allah ya koshi kaga yanzu kenan duk mai hankali duk hankali mai hankali ba zai dauki ba cewa a ce yau ga wani wanda ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama a ce yayi manzo Allah fahimta Qur'ani kaga wannan hankali mai hankali bai dauka to shi yasa gama su ake idan aya ta zo ta bayani to shine ita kuma hadisai sai su bayyana kaza za a yi kuma da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai sai ce li'anna Allah ta'ala qarana sunnata rasulihi ma kitabihi fi kaseerin min al-ajilla diyawa idan Allah yace alqur'ani sai a ce sunna yace wa faratahu wa ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala ibadihi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam mubayyinatun lima'ana allazi aradahu Allah ta'ala sunna ita take bayyana abinda Allah yake nihi kuma Allah so diyawa in yace a mushi da'a sai yace amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a sai malai yace wala yasugu li ahadin ayyan kana mukhalafatu sunnati ba'da an tablughuhu bai dace ba mutum ya sa'a ma sunna bayan ta isa ta riske shi a matsayin ka na mai imani in aka ce ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to bai kamata ba ka ce barkayi ko kuma babu ruwanka da shi ko wannan ba addini bane kaga wannan hanya ce babba wanda zaka bude ma shaydan dan yin wasa da imaninka shine Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun an sako wannan alqur'ani az-zikr shine qur'ani litubayyana lin-nas Allah ya ce dan kai bayani ga mutane to menene bayani shine wannan hadisi da suke tare da mu yadda mutumin da zai raba aya da alqur'ani ya raba hadisi da alqur'ani kaga kenan ba zai samu bayani wanda yake lahiyayye a hankalce to wannan aya sai take nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake bayanin abinda Allah yake nihi a cikin alqur'ani yarauna ittiba'a hadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sunnatahu fi kulli saghiratin wa kabira wa taslima lahumu aw wa taslima laha su magabata nagari wanda kololo su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aka ce salafus salih magabata nagari ana nihi duk lokacin da kujan ce magabata nagari me yake nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai waɗannan wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nabiyinsu sune wanda suka ga sahabbai wanda suka rayu da shi kenan daliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na ukun su wanda suka rayu da wanda suka ga sahabbai da idanuwansu sune atba'a tabi'in to an aka ce salafus salih magabata na gari su ake ni to su abinda suke gani akan abinda ya shafi addini mutum ya samu zaman lahiya ba tare da rudani ba mutum ya bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane aiki karami ko babba wa taslimu laha sabila rahmati wan najah kuma duk mutumin da ya bi sunnan manzo Allah za a ga hanya ce ta tsira hanya ce ta rahama wal fawza bi ridwanillahi azza wa jalla ko mutum zai samu abinda Allah zai yarda da shi mutum zai samu yarda Allah duk mutumin da ya zamanto manzo Allah yake bi to akwai wata albarka ta musamman akwai wani lada na musamman inda sallallahu alaihi wasallama zai ce ma kai kaza bayan ladan da Allah zai baka kuma akwai lada na bin sunna wannan shine muhimmancin bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk wanda zaka bi duk wanda zaka yi koyi da shi in magana shi tayi daidai ne to tayi daidai da addini Allah zai baka ladan addini amma ba wai ladan ka bi shi ba saboda babu wanda Allah ya ce a bi shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ce wanda tuyuhu ta hatadu wa ma ala rasul ila al balagul mubin wa rahmati wasiat kulli shay Allah ya ce rahmata ta yalwaci komi fasa aktubuha lil ladzina yattaqun zan rubuta ta ga wanda suke tsoron Allah wa yutuna zakata suke bada zakka wal ladzina hum bi ayatina yu'minun wanda suke imani da ayoyinmu inji Allah su ne za a gaba su da rahama Allah ita kuma ita ce gidan aljanna allazina yattabi'una ar-rasula sune wadannan da suke bin wannan annabin da al-ummi wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wannan siffa ce ta karamci ta girma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan me yasa Allah ya sanya haka daga cikin mu'jiza ce saboda kada wani ya ce ayi manzo Allah ya shiga daki ya rubuta qur'ani to bai iya rubutu ba kenan kaga wannan magana babu ita ko kuma wani ya ce a'a akwai wani malamin shi a wani gari zuwa ne yake yana karantawa to haka bai iya rubutawa ba bai iya karantawa ba sallallahu alaihi wasallama sai gashi ya zo da wani littafi ya zo da wani alqur'ani wanda ya gagari ko ma wane ne wanda ya rubuta wanda ya karantawa shine ma'ana annabiyul ummi to wannan shine Allah ya ce mu bi shi ido rihe alladhi yajidunahu maktuban indahum yana rubuce a gare su Allah ne ya ce abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu musulmi masu imani ba hatta yahudawa da nasarawa Allah ya rubuta musu a taura Allah ya rubuta musu a injila cewa manzo Allah ya kamata su bi to sai da girman kai ya hana su da kuma rashin rabo masu rabo daga cikin sun imani wa ahlus sunna wal jamaa mala ya ce mabiyan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yattabi'una ba'da sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallama ma kana alaihi ashabul kiram to wannan abu na uku mu rike da kyau na farko shine littafin Allah abinda ake kawo hujja kenan mu ce qala Allah ta'ala Allah ya ce ko kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine abu na biyu na uku sai mu rike shine maganar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan bayan Allah da manzon shi wa ake bi sunan sahabbai shine ma'ana ma kana alaihi sahabu ashabul kiram radiyallahu anhum ajma'in min al-muhajirin wal ansar umuman, da wanda suka hijira sune mutanen Makka suka je Madina, da masu masabkin baki sune al-ansar wal khulafa'ir rashidin khususan, kuma a cikin su ma akwai guda hudu wanda su an kebance su wajen rahama da kuma girmamawa da matsayi, sune halifun manzo Allah guda hudu: Abubakar, Umar, Usman, Ali. Manzo Allah ne ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin wal mahdiyyin sallallahu alaihi wasallam. A cikin hadisi ingantacce sai yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajis, ku yi riko da ita, ku yi riko da hakora na ciki. Yace wa iyyakum wa muhdasatil umur, ina hana ku kirkirarrun abubuwa sababbi, fa inna kullu muhdasatin bid'ah, da abin da kake kira bid'a ne, wa kullu bid'atin dalala. To nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sunna a rike ta da hakora na gaba, saboda me? Na ciki, dan ya nuna maka cewa abu ne yana buƙatar jajircewa, yana buƙatar kulawa. Dan so da yawa mutun zaka aikata wani abu, wani ya ga cewa ba addini bane, ko kuma wani ya kawo wani abu sabo yace shine addinin, kai kuma sun ce maka ko amshe maka addinin naka, to duk abin da ka rike a ciki kuma kaga kubcewar shi yana da wahala. Summa yattabi'una allazina yalunahum min alqurun faddalat alula, sai nan waye kamata a bi wanda suka ga wanda sai da sahabbai. To waɗannan sune babban jibo game da addini wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu shaida, wanda duk abin da bai zamanto ba addini a wancan lokaci to da wuya yana da wahala ya zamanto addini. Allah subhanahu wataala sai yake mana bayani cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Malaita su ahlus sunna wal jama'a, fa inna marji'ahum inda tanazu' huwa kitabullah, inda za a yi cece ku ce a riga garrama tsakanin mutum biyu ko wasu jama'a, wannan addini ne ko wannan ba addini bane, ko wannan sunna ne, wannan bid'a ne, wannan haram ne, halak. To ina ne ya kamata a je da araba garrama? Shine sai malaita ce su magabata na gari inda suke warware rikicin su shine littafin Allah da kuma sunnatu rasuli sallallahu alaihi wasallama. Wannan abu biyu ne wanda duk mai imani so ake, in wani abu ya rikice maka, ko kaji wata magana wanda ta shige maka, ko kaji wata magana wanda kamar ba ta ya zama addini ba, ko kuma kana ganin addini ne kana shakku, ina ya kamata kaje dan ka wuce shakku? Shine alqur'ani da kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine Allah a wannan suratul nisaa aya ta 59 yake cewa idan kuka yi jayayya a cikin wani abu to ku maida shi zuwa ga Allah da manzon shi, in dai kun yi imani da Allah da ranar gobe. Yace zalika khairu wa asra ta'wila, wannan shihi alheri kuma wannan shihi tafsiri mai kyau. Wa sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam marji'u ahlus sunna wal jama'a fi fahmi alkitabi wa sunna. Idan kuma misali ga wata aya kuma ake garrama wajen tafsirin ta ko wajen fahimtar ta ko ina mi take nihi, mi take karantarwa, to a matsayin mu na masu imani ahlus sunna mi ya kamata mu yi? Sai mu jibi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suka fahimta game da wannan aya ko kuma wannan hadisi. Lianna Allah ta'ala ja'alahum adamu ittiba'i, lianna Allah ta'ala ja'ala adamu ittiba'ihim sabilul azab wadh-dhalal wash-shiqaq, dan Allah ya sa rashin biyayya ga sahabban manzo Allah wajen fahimta aya ko hadisi dalili ne na azaba da bata da kuma mutun ya zamanto jama'a sararrabu. Kenan kowa sai ya bi ra'ayin shi, kowa ya bi abin da yake so. Shine Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Duk mutumin da ya saba ma abinda manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam, ko bayan shari'a ta bayyana a gare shi, zaka samu wanda shedan zai rinjaye shi game da gaskiya. Ga gaskiya yana gani, ga addinin Allah ya sani, amma kuma zai yi wani abu daban wanda ba addinin Allah ba, to wannan sai Allah ya ce zai juya shi, inda ya juya Allah ya kare, wannan azaba ce. Kuma ya ce wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin, zaga mutum ya huto da wata hanya ba hanyar masu imani ba. Kenan manzo Allah da sahabban shi da wanda suka ga wanda suka ga sahabbai, shine ma'ana sabilil mu'minin. Sai mutum ya ce shi ma yanzu ya kai ilimi, ya san Qur'ani, ya san hadisi, ya san fiqhu, ya san harshen Larabci, ya kai matsayin da zai kirkira wata dariƙa shi ya kamata abi to wannan shine ghayra sabilil mu'minin sai Allah ya ce nuwallihi ma tawalla so diya irin waɗannan Allah ba zai ga masu da rahama shi ba wasat masira makomata mu nan iya zaman to ba hanyar manzo Allah yake bi ba to wannan matashi ya ce akan cewa fahimta hadisi fahimta aya yana da alaka da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da alaka da waɗanda suka biyo su a baya kenan ɗaliban su shine ma'ana sai a ce littafin Allah alqur'ani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimta sahabbai ko kuma bayan Allah na gari waɗancan dan daga baya abubuwa da yawa sun shiga addini an samu marasa imani an samu wanda shaydan ya rinjaye su an samu masoya duniya an samu wanda ba Allah bane a gaban su ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin da za su samu matsayin da za a ba su girmama su da za a yi suna da za su yi ko kuma alaka su da wata hukuma ko wani abu suke kirkira abubuwa suna sawa cikin addini to amma a wancan lokacin da manzo Allah ya ce khairul quruni qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum babu waɗannan abubuwan babu sarrai irin wannan wanda zai sa a yi ƙarya a cikin musulunci babu sarrai ko san duniya wanda zai sa mutun ya ce qala rasulullahi manzo Allah ya ce alhali ba manzo Allah ya ce ba a wancan lokacin babu shi sa manzo Allah ya ce in kuna san addini gangariya in kuna san addini na kirki to ku kiyasta shi ku maida shi waɗancan mutane na baya ya ce wala yu'aradu shay'un indahum min alkitabi aw sunnati sahiha babu wani abu da yake cin karo yanzu misali in ka dauki addini na kirki da ya ga cin karo a cikin musulunci a ce ga wani ga wata aya ta ce wani abu halaka ne wata aya can a wani izihi ko a wata sura sai su ce haramu ne babu wannan ko a ce ga wani abu aya ta ce wannan abun sunna ne a samu wani hadisi ya ce bid'a ne ko abin da ya kama da wannan a cikin musulunci babu in dai sunna ce tsantsa ba mutane sun yi aiki da ra'ayinsu ba ko kuma wani ya zo da wani abu sabo to za ka ga cewa komai daidai yake tahiya babu mu'arada shine mana cin karo ya ce kuma su sahabbai tsiran Allah da amince Allah tabbata a gare su ba sa cin karo da aya da in ko kuma hadisi ingantacce da wani kiyasi kasa akwai wanda zai ce ai wannan ma in kai daidai ne wancan shi ma daidai ne ko bi ma kana iya yi tunda dai lada kake nema ya ce kuma wala zauka wala kashafin wala qawli shaykhin wala imam wani kuma ra'ayin shi ne wani kuma ra'ayin malamin shi wani ma kuma ra'ayin imamin shi yace li anna ad-din qad iktamala fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abinda yasa ba a so a karbi wani abu cikin addini sabo saboda addini tun lokacin manzo Allah ya cika ka aje barka cika shi da ruwa duk ruwan da zaka kara sai dai zube kasa to yanda ka san addini a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya cika Allah ya riga ya kare shine Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina an riga an arhe takarusu daga sun bushe alquranin gashi Allah ya kawo ga kuma sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kenan zu daga baya duk abin da zai zo to sune abubuwan da ake cewa bid'o'i sune abubuwan da ake cewa ko wasu al'adu a sa cikin addini ko kuma wani abu wanda za a aro da wata ma wata kabila daban ko wata al'ada daban ko wasu maguza wanda ba su alaka ba su alaka da addini sai musulmai su ga wani abu ya burge su a shigo da su cikin addini to waɗannan duka suna daga cikin abubuwan da suke sa hanyar Allah ta toshe musamman in ya zama to ana koyi da Yahudawa ana koyi da Nasarawa yana daga cikin su manyan abubuwan da ake na wannan wata na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama koyi da ake da Nasarawa koyi da ake da Yahudawa to kaga kenan he zaman to addinin ana karawa bayan haka nan sai a ce to akwai wani sallah malaminmu saboda ya karantar da mu mai daraja ne tsakanin shi da Allah babban malami ne to me zai hana shi ma a mushi maulidi shi ma kuma sai a mushi wani wali wani shehi shi ma ya kai matsayi wajen Allah kaza ne ya kirkiro wata dariƙa sai a ce shi ma a mushi me zai hana a mushi maulidi shi ma sai a mushi to kaga inda addini ne to za ka samu yana da mizani yana da matsaya to amma da yake ba aikin Allah ba ne bid'a ce sai ka cewa bai da kan gado wasu iri kaza wasa siri kaza wani a karanta qur'ani wani a karanta waƙe wani a yi kide-kide wani a yi yawo a cikin gari a yi sintiri abubuwa iri kala-kala to wannan yana daga cikin dalili ne zai nuna maka cewa ba addinin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallama yanzu da ƙarshe kan mutane suke nuna cewa idan ana so a ga masoyin manzo Allah sai mutumin da yake maulidi in baka maulidi kai ba musulmi manzo Allah bane, wani ma yace in baka maulidi kai ba ma musulmi bane. Kenan wannan maulidin shine abu fasil, shine abu wanda zai zamanto ana so a rabe waye mai san manzo Allah waye bai san manzo Allah, sai a ce mai yin maulidi. To kaga wannan tsantsan fata ne, ana wasa da hankalin mutane, ko mutane sun san diyawa daga ciki sun san cewa ba gaskiya bane. Inda ma kyauta za a yi shi, da za a ce ba a kashe wasu abubuwa, ba a kawo wasu kudade, jewa cikin malamin hausa za su yi, wallahi ba su taba yi, suna so ne a kawo wani dabino, wani abin da kai kama kana iya sayan shi, wani dabino na dala 100 ga sanana ta yawa cikin gari, wata halawa, wani gujiya, wani wane ne, wani abin da za a kana abinci, wani shi abin da ke rudar shi kawai akan cewa ya yi wannan maulidi yake kare shi, yake ba shi goyon baya, amma ya tabbatar da cewa ba addinin manzo Allah ba ne, sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kaga kenan wannan yana daga cikin abubuwan da in ana neman dalili, yanzu misali muka ce abinda ake kawo dalili inda ake samu addini manzo Allah da farko alqur'ani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salafus salih kenan sahabbai da daliban sahabbai da daliban daliban sahabbai, in ka wuce wannan babu inda za a samu wani abu a ce ga wani dalili addini ne, adaga an kare, adaga an rihe, kuma wannan malamai gaba daya a fage na ilimi an tabbatar da haka nan. To kaga kenan su irin su maulidi, irin su abin da ya shafi suna, irin wani sadaka uku, sadaka kaza, to duka wani abubuwan in kana so ka auna su a mizani sai ka rika sa su a irin wannan dalilai. Manzo Allah ya yi, a sahabban shi sun yi, sun Imam Malik su waye na baya sun yi, in ka gaba su yi ba kawai ba addini ba ne, mutane su kirkira ne don su wata manuha ta su. To amma addinin Allah, in dai addinin Allah muke so, to bai wuce qala Allahu qala Rasul, wannan shine abinda malaman duniya ko ma wane ne, kai ko mutum ba musulmi bane in dai zai karanci addini to dole ya san cewa qala Allahu qala Rasul shine hanya wacce take ta gaskiya. To wannan ayar wacce take karantar da cewa addini ya cika, Allah ya cika ni'ima, babu wani abin da ya rage. Imam Malik ya wata magana mai muhimmanci, magana mai tsada, lokacin da yake ya kawo ita wannan ayar yake cewa man za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, yace man ibtada fil islam bid'atan, mutum ya kirkira wata bid'a ya shigo da ita cikin musulunci, yace faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama khana risala, kaman kace manzo Allah ya rage. Kenan a yanzu misali mu dauki addini a ce 100 ne daidai, sai kai ka kawo 101, kenan kana nihin ga wani abu manzo Allah ya rage, kai yanzu kai ne kake cikawa, inji Imam Malik, sai karanta wannan ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum, sai ta kuma fama lam yakun yawma izab dinan fala yakun al-yawma din, duk abinda a wancan lokaci bai zama addini ba, inji Imam Malik yace bai zama towa addini a yanzu. To kaga kenan wannan shine irin maganganu na magabata na gari, su Abu Hanifa, su Imam Malik, su Imam Shafi'i, su Imam Ahmad, duk wasu magabata na gari masu tsoron Allah, abinda suke magana shine kada a rika kawo wani abu cikin addini, dan addini yawa zai kuma mutane sai su kare, saboda al'adu daban-daban, kabilu daban-daban, kasashe daban-daban. To amma Allah sai sanya shi addinin Allah da wanda ya yi shi a nan garin da magaran, da wanda zai yi shi a wani gari, da wanda zai yi shi a wata ƙasa daban can, ka huta daga Afirka, duk addini ne guda, babu da bambanci. To saboda haka yawa masu girma, babban abin da nake so mu yi la'akari da shi shine kada mutum ya bar kanshi karazibe, kawai kowa ya gaya maka abin da ya ga dama, kuma kai ma kai aiki da abin da ka dama, duk wanda zai maka magana ka saurare shi da kyau, ya karanta aya ko ya karanta hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine mizani, wannan shine fasil. In magana ne zunzurutu haka hira, to kaga wannan baya daga cikin karantarwa na magabata na gari, ana so mutum idan ya faɗi wata magana ko wata kissa ce ko labari ne ko wani shari'a ne na musulunci, ya kamata mutum ya kawo wata aya ko kuma wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ya ce Abu Hanifa ya ce, ko Malik ko Shafi ko Ahmad, amma haka kawai hira, to addinin Allah bai hira. Shi yasa wasu daga cikin salaf suka ce inda za a ce addini hira ne, to da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tunasi hirance shi, hira ta riga ta kare. To abinda ake so ka kawo dalili. Malam sai ce kuma ahlus sunna wal jamaa suna gabatar da littafin Allah da farko, sannan kuma maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kenan kaga ƙaryin hujja aya, ƙaryin hujja na biyu shine hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ƙaryin hujja kuma maganar magabata na gari. To sai zamanto kuma ahlus sunna wal jamaa la yuqaddimuna ala kalamillahi tabaaraka wa ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kalam ahadin ka'inan man kana. Wannan ita kaida ce ta ma babba akan cewa in dai kana so kai addini na kirki to kakka sake gaba ka gabatar da magana wani akan magana Allah ko kuma magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce malami na ne ina girmama shi saboda ganin darajar shi Allah ya hana amma malai yace ai waye kamata kama da'a kaga anan Allah zaka ma biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kakkai ko malaminka yace kai sheyinka kaga anan manzo Allah zaka ma biyayya tsira Allah da amsala tabbata gare shi to yana daga cikin babban kuskure a ce mutun ya gabatar da magana wani akan magana Allah ko kuma gabatar da magana wani akan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalili akan haka nan shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullaha inna allaha samiun alim ya kuma su imani kada ku shiga gaban Allah da manzon shi kenan inda Allah yake a tsaya nan kada ku shiga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah yake a tsaya nan yace kuma ku ji tsoron Allah Allah mai ji ne kuma masani kenan ya san da ku yana ganin ku duk abin da kuke aikatawa kenan mu yi kokarin biyayya ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya'taqiduna bi anna taqadduma bayna yaday Allah ta'ala wa rasuli sallallahu alaihi wasallam sawbu dalal ko malamai sun tabbatar da cewa duk mutumin da yake shiga gaban Allah da manzon shi hanya ce ta bata li'annahu man ittaba'a al-hawa min ittiba'i al-hawa wa qawli ala Allah bighairi ilm zaka samu sarrai zaka samu hodi ma Allah magana ba tare da ilimi ba wa min tazyin ash-shaytan lisadd an sabilillahi azza wa jalla kuma shedan ne yake kawata ba mutane su shiga gaban Allah da manzon shi dan ya kange su ya kore su daga hanyar Allah mene da dalilin akan haka sai malai ya kawo aya a cikin suratul jasiya Allah subhanahu wataala yake cewa afara'aita man ittakhadha ilahu wa hawahu wa dallahu Allahu ala ilm Allah ce baka ga mutumin da yake bin san zuciyar shi kaga san zuciya ne daga cikin mai abubuwa wanda ya batar da bayan Allah diyawa daga ciki abinda ranka yake so kake to wannan ba imani bane dole ka sa ma zuciyarka lizami aya ta Allah kenan Allah magana Allah subhanahu wataala da kuma magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni Allah yake so in yi mene ne Allah baya so dan in hanu ni manzo Allah yake so me manzo Allah baya so amma idan ka sake kamar zuciyarka haka sakaka to za ta kai ka tabaruka kuma Allah yace ka bada ina mene ne labarin mutumin da ya dauki abun bautar shi zuciyar shi kaga Allah shine ya bada umurni to sai kamar umurnin Allah ya zama to yanzu kuma zuciyarka take baka umurni kenan ka dauke ta ubangiji yanzu manzo Allah ke bada umurni a sai ka dauki cewa zuciyarka take baka umurni kenan yanzu ka mai da ta abun mota wa dallahu Allahu ala ilm Allah sai batar da shi akan ya sani don kun san ba ilimi bane yake shirar da mutum ba kuma wani wayo bane ba kuma wani jini bane a ce wannan jikan malam ne ko dan malam ne ko dan kaza ne a Allah subhanahu wataala shine yake cirewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba kai kake cirewa ba wanda kaga dama Allah yake cirewa to saboda haka kenan duk mutumin da yake gaskiya sai Allah ya batar da shi duk mutumin da ya sani gashi nan ya san alqur'ani ya san hadisi ya san addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sani na hakika ya kiya to Allah zai batar da shi shine ma'ana wa dallahu Allahu ala ilm ba wai jahili bane a'a mai ilimi ne ya san komai Allah zai mishi azaba ya batar da shi dalilin ba mai son gaskiya bane wa khatama ala sam'i wa qalbi sai Allah ya kawo wani marini a kunnan shi yana ji ba kurma bane a amma kuma baya jin gaskiya ko an gaya mishi banza kuma wa qalbihi kuma Allah ya khatimu ala qalbi sai a kawo wani marihi zuciya ita ma sai a rihi waja'ala ala basrihi gishawa sai Allah ya kawo wani marihi idan shi wata yana za a sa koda ka dauki hannun shi koda ka ce mishi ga hanyar gaskiya ga titin gaskiya bai iya bi sai Allah ya ce faman yahdihi min ba'dillah Allah sai yake tambaya wai shi wannan mutumin wanda ya dauki abun bautar shi zuciyar shi Allah ya riya batar da shi akan ilimi ya rihe zuciyar shi ya rihe kunnan shi aka rihe zuciya sai Allah ya ce wane ne zai iya shirar da shi in ba Allah ba sai Allah ya ce afala tazakkarun yanzu ku ai ya kamata ku yi tunani ku masu imani to kaga kenan ashe yana daga cikin babban abu mutum ya bi Allah so da kafa da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in dai addini kake so to kai koyi da su malaita wal aqlu sarih indahum yuwafiqu an-naqal sahih hankali tacacce hankali mai kyau to yana daidai aya Allah da kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kaji mutum an karanta mushi aya ko a karanta mushi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wannan abin ya saba ma hankali hankali na bai doka to kaga wannan yana daga cikin alamu na cewa Allah madaukakin sarki bai nihe shi da shari'a ba Allah ya rihe zuciyar shi Allah ya rihe basira duk wani abu da zai gane Allah ya rihe to shine sai mutum ya ga cewa wannan aya kamar tana magana da mutanen da wannan hadisi shi ma yana magana da mutanen da amma in dai hankali lahiyayye ne mutum mai hankali mutum tacacce mai wayo wanda Allah ya nihe shi da shari'a to duk abinda aya ta hudi zaka ga ta yi daidai da shi duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace li anna naqala la ya'ti bima yastahilu ala al-aqli as-salim dan in kaga aya da hadisi ba sa zawwa da abinda zai sawa ma hankalin mutane bai yiwa ne yace wa inna ma ya'ti bima tuharu bihi al-uqul wal-aqlu as-salim yusaddiqu an-naqal as-sahih fi kulli ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam wal al-aqs kuma in dai hankali tacacce ne to zai gaskata abinda Allah ya ce kuma in hankali tacacce ne zai gaskata abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaje to amma wani lokaci aya ko hadisi za ta iya zawwa da abinda mutum zai ta tunani ya kasa ganewa Allah subhanahu wataala ya kawo aya a ce za a yi kaza za a yi kaza musamman muka dauki misalin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana raye manzo bai mutu ba yana raye sai ya ce alif lam mim yace gulbatur rum sai Allah ya ce alif lam mim wanda malamai suka ce Allah ya kadai san fasara su sai Allah ya ce ma sahabbai an ci nasara akan rumawa su kuma a lokacin manyan dauloli wanda ba a ma gama a ce yau ga musulmai su je su yake su bai yiwa ne a hankalin mutum kwakwallon mutum ba ta iya tunawa sai aka ce an ci nasara akan su an rinjaye su kuma abun bai faru ba har tun lokacin Umar manzo Allah ya rasu Abubakar ya zo ya mulki ya rasu Umar a lokacin shi to kaga kenan aya Qur'ani za ta iya zuwa da wani abu wanda duk tunaninka duk wani saninka duk wani abu wani gutsarawa ilimi da Allah gutsara maka ilimi baka iya ganewa amma sai abin ya afku Allah subhanahu wataala sai ya nuna maka ku ni ba labarin Khidr da shi da Annabi Musa ya isko wani yaro ya kashe shi yace ya zaka kashe mutum yace a wannan da kake gani uwayen shi na gari ne zai fitina su can kuma lokacin kuma bayan ya ga wani bato dama na wasu miskinai ya hosa shi yace ya za a kawasa mishi kaga abin ya wuce hankali Annabi Musa wai a matsayin shi ma shi annabi ne yace a shi wannan bato da kake gani akwai wani azzalimin sarki can gaba in baton bai hoshe bai tsaya a nan in aka yi gaba amshi shi zai kuma ya je wani wuri a tada katanga ya ce ya Annabi Musa ya ce ya za mu tada musu sun kima mu abinci sun kima mu masarki sai ce a wannan da kake gani akwai dukiyar wasu marayu wanda kuma wa kana abuhu masalihan babansu na gari ne za a tattala musu sai sun girma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kawo hadisi da yawa irin wannan magana akan abin da ya shafi kuda idan kuda ya shiga cikin abinci a durmi ya shi a huddo shi karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a fuffike shi guda akwai magani fuffike guda akwai cuta kaga kenan a wancan lokaci babu irin na'urori na zamani wanda za a diba wai ya aka yi manzo Allah ya gane wannan ya aka yi san wannan to wannan su ne abubuwan da musulunci ko sunna ta manzo Allah ko qur'ani zai zo da wani abin da kai hankalinka duk tunaninka sai da ka ce samina wa ta'ala kuma wannan shi ne tsantsan imani manzo Allah ce in kare ya shafa abu da bakin shi halittar shi a cikin wani kwano a wanke su bakwai a sa ƙasa so ɗaya ƙasa so biyu ƙasa so uku haka na uku in ya so daga baya a sa ruwa saboda abin da yake cututtuka kaga yanzu malamai na zamani sun tabbatar da wannan to shine mala anan sai yake ce mana a matsayin ka da mai imani kakkace ga wata aya ga wata hadisi hankalina ya kasa dauka menene hikima a ciki tunani na bai kai bana ilimi na bai kai bana dama yana daga cikin imani shine mara Allah da yabi masu imani yace allazina yu'minu bil ghaib masu imani da gaibi duk abin da baka sani ba in dai Allah yace kawai kace sabina wa ta'ala me yasa aka kirayi Abubakar Siddiq As-Siddiq lokacin da aka Isra'i da Mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zo da wata dabba ana ce mata Buraq aka dauke shi daga Makka aka je Baitul Maqdis kenan Palestine a yanzu Qudus aka yi sama da shi hasumin bakwai aka yi abubuwa labarai iri-iri kala-kala aka zo da shi kuma yanzu ya kwana a Makka da sahe da ya gaya ma da yawa daga cikin mutane ba kowa ya gaskata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ma daga nan suka yi ridda suka ce ah kenan daman da ake cewa manzo Allah yana wajin abinda ba haka ba eh haka ne saboda sun san tahiyyan za a yi wata kaza kuma zuwa sama shekara nawa za a yi amma Abubakar Siddiq zaka isko shi mutane suna dariya jahilai wanda suke marasa imani ka ji abinda abokinka yace yace mi yace yace wai jiya an zo an dauke shi daga nan an kai shi ya je yayi sallah da annabawa a Baitul Maqdis yayi sama hatta ta bakwai yace da gaskiya Yahudi yace eh kun tabbata Yahudi yace gaskiya ne daga nan ka san Abubakar Siddiq to shi yasa kenan ka ji maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ka tabbatar da cewa shi Yahudi magana ce ingantacce hadisi ne ingantacce to kakkai shakku su aka kai imani in ka iya yi din wani aiki ne kai in baka iya kai gulgurin iyawa wannan shine imani shine kuma biyayya ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai wanda suke wawatar da hankalin mutane a ce a addini ai baka iya ganewa musamman wanda suke bin dariku da wasu shehunai sai su ce akwai wani ilimin baki ne akwai wani ilimi koyayye ba kowa ba yake ganewa sai su ware da su ware kenan dole a rika bin su to wannan shi ma wata masana'anta ce to shine sai malai sai yake cewa anan in dai hankali lahiyayye ne to zaka same shi da aya da hadisi haka suke za su iya ganewa abinda baka gane ba kuma sai kace samina wa tsana malai sai yake cewa wala yuqalliluna min sha'anil aqli fa huwa manadu taqlifi indahum walakin yaquluna innal aqla la yataqaddamu ala shar'i to akwai magana na ɗan falsafa masu tunanin falsafa su kuma me suke ganin komi hankali abinda al-khawas al-khams abinda baka taba shi ba ka shafa ka ji akwai abinda baka gan shi ba abinda baka ji kamshin shi ba ko warin shi abinda baka dandana ba to wannan abin kawai su a wajen su masu tunani na falsafa kenan babu hukumci suke ma abubuwa jewa akan wannan to shine wannan tunani ne wanda ya sa mu aqida ta ahlus sunna wal jamaa amma shi hankali abu ne wanda yake na jigo wanda dalilin shi ne ma Allah ya sa shari'a kaga bambanci tsakanin mutum da aljada da dabbobi su ne hankali sai Allah ya bada shari'a Allah ya bada doka ga wanda suke mutane saboda suna da hankali amma dabbobi ba su da wannan to shine kuma Allah sai kita walakin yaquluna innal aqla la yataqaddam ala shar'i ba gabatar da tunani akan shari'a yace wa illa lastaghna al-khalqu an ar-rusuli alayhi as-salatu was-salam inda ana gabatar da hankali akan shari'a to da Allah bai ayyuko da annabawa ba da kowa sai abin da yake su malaka wa waliza summu ahlus sunna wal jamaa litamassukihim wattiba'ihim wa taslimihim al-mutlaq li hadi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi kulli saghiratin wa kabira zahiran wa batinan mi yasa mala yace mi yasa aka ce ma ahlus sunna yace saboda rukunsu da sunna da kuma biyayyar su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma me kauya na mutlak da shirwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abu wanda ke karami da babba ba sai an ce ba kai dan izala ne ko dan ko kai dan salafiya ne ko dan wane ne ko dan wane ne wanda ka sunaye ne mutane suke da amma babban abu mine ne ya zamanto kai mabiyan sunnan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake ne ahlus sunna babu ruwanka da bid'a babu ruwanka da kirkire duk abinda manzo Allah ya karantar akan shi kake wannan shine addini koda kana tare da mutanen da za su ce su sunan su kaza ne ko kaza ne abinda ake so aiki kuma ya zamanto zahiran wa batinan a zahiri a badi ba a musulunci a boye kace ai sunna ta ni a boye take a dole a jikinka a rayuwarka a sana'arka a aikinka a zuwar zuwanka da kake yi a ga alama cewa kai mabiyin sunnan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma kanka ce a ni ai a boye nake irin addinin mutanen turai a ce wannan musulmi ne no practical a wai shi bai aiki amma zai sha giya zai kaza zai kaza zai komi amma wai shi musulmi ne kaga wannan hanya ce da take tabata kuma shedan yana wasa da hankalin shi imani fada ne kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai kuma yace wa tasdiqun bil jawari hannunka gabbanka aga kana sallah aga kana azumi aga kana kaza abubuwa na addini to wannan kenan sunan imani ya tabbata, amma in ka wadi da baki ka ce a boye ne, to wannan bai dace ba. To da yawa an samu daga cikin wasu kungiyoyi na musulunci suke kiran musulunci a zahiri, sai su ce a'a su a zahiri a'a, amma a batini suna yi. Sai ga mutum ya ce baya sallah ko kuma sai ya gida gida zai, ko kuma mutum ya ce yana aikata wani abu amma a'a shi bai yi imani da shi amma yana yi. Dukawan duka baya ya sa makarantar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma Allah madaukakin sarki me yake ce mana a cikin alqur'ani suratul qasas yake cewa fa illam yastajibu laka, in bas karba maka ba. Ana magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ce ga hanya ta ita ya kamata ku bi. Sai Allah ya ce ya ma'aiki in bas karba maka ba, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahu, kasancewa suna bin san zuciyarsu ne, san rai ne. Waman adallu mimman ittaba hawa'ahu bighairi huda min Allah, Allah ya ce wane ne ya hibata, babu wanda ya hibata kaman mutumin da ya bi san zuciyarshi ba tare da wata shari'a ba daga wajen Allah. Inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin, Allah baya shirye da mutane waɗanda suke azzalimai ne. Kenan wannan ayar sai take karantar da mu cewa biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine tsira. Haka ya karantar da sahabbai, wata rana yake ce musu wa anna hadha sirati mustaqim, hadisi ya tabbata manzo Allah yayi kurtu a ƙasa, haka dogon kurtu yake gwada ma sahabbai, sai ce musu wa anna hadha sirati mustaqim, aya ta alqur'ani, yace musu kun ga wannan, suka ce eh, yace musu wannan ita ce hanya ta totar, yace fattabi'uha wala tattabi'us subula, ku bi ta kakku bi hanyoyi. A cikin babban kurtun kuma sai kanana, yayi wasu daga dama, yayi wasu daga hagun, sai yace wala tattabi'us subula, kakku da ku bi hanyoyi kanana ga sunan, fata faraka bikum an sabili, za su raba ku daga hanyata, inji sallallahu alaihi wasallam. Allah ya karantar da shi, Allah ya nuna mushi cewa lokaci zai zo mutane za su daga kiran addini ba da sunan addini ba, wasu za su hudo da wasu hanyoyi wanda ba addinin musulunci ba ne. Hanya ta manzo Allah ga ta nan, amma kuma a gehe an yi kanana, sai a ce ma in kai nan ma za ta sadaka da manzo Allah, in ka bi wannan ma shehin zai sadaka da manzo Allah, in ka bi can ma waliyin zai sadaka da manzo Allah. To shi ne manzo Allah ya ce ku bi ta ga ta nan totar, ya ce wala tattabi'us subula, hani ne kakku sake ku bi hanyoyi kanana, fatafarraqa bikum za su raba ku an sabili, yace zalikum wasaqum bihi, wannan nake muku wasiya, ku sai wasiya. Kuma mutum zai mutu yayi wasiya, ko mutum ya ba ƴaƴan shi wasiya, ko mutum ya wani rubutu, ko da ka mutu ga umurninka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da baya nan aya sai yace zalikum wasaqum bihi, wannan hanya ta wara da nuna muku ga ta nan totar, ita ce nake muku wasiya, la'allakum tattaqun. Kenan kaga yanzu tsira shine bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da yanzu misali a ce duk ka gana wata garrama, ana wata jayayya game da abin da ya shafi addini dai, to an yi lisanin littafin Allah da kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ko mutum sojiya wani abin da yake sa sai wani ya ce shi za a bi, wani shi ma ya ce shi za a bi, wani shi ma ya ce shi za a bi, kenan mabiyan suna da yawa. To alhali kuma mabiyin na gaskiya shi ne guda manzo Allah, tsiran Allah ga mutum da tabbata gare shi kare ne ake bi, ko babu wanda zai ce wata dariƙa shi ake, balle a samu ta'assubanci ko kuma wani ɗangaranci ko kuma wani ƙabilanci. Allah ya aiko shi, Allah ya zaɓe shi, Allah ya sauko da alƙur'ani, sai ce ku bi shi. Kenan duk mai addini manzo Allah ya kamata ya bi, tsiran Allah da mutum da tabbata gare shi, kuma ido rihe, kuma kakkai shakku. Inda aka ce maka wannan addini ne, wannan manzo Allah ya karantar, kakka sake kai shakku wajen yi, wannan shine hanyar tsira. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mala ya ce wa ahlus sunna wal jama'a ya akhuzuna ba'da kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bima ajma'a alaihi ulama'ul umma. Bayan aya, bayan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman irin yanayi da muke rayuwa yanzu, za ya samu wata mas'ala ko kuma wata wani abu wanda shi alqur'ani babu shi, ko kuma qur'ani ya hode shi amma ba kowa ya fahimta ba, ko kuma aya sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to anan kuma waya kamata abi wajen suwa ya kamata dan aje a gano da wannan shine. Sai malai yace ma ajma'a alaihi ulama'ul umma, malaman musulunci abinda suka hada kai, wa ya'tamiduna alaihi, qala annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma wannan akwai dalili. Manzo Allah yake cewa inna Allah la yajma'u ummati ala dalalatin, Allah bai hada al'ummata akan bata. Duk mafiya an kaga wani abu ana tarkici, yanzu a ina ne ka taba ji ana rikicin cewa sallah azhar raka'a hudu ce, ko a ce wannan kungiya kaza ne, ko wannan dariqa kaza ne, ko wannan so a ina ne a duniyar musulunci ka taba ji an ce an taba rikici akan cewa sallah azhar raka'a hudu ce? Babu. Saboda me manzo Allah haka ya karantar, ko malaman al'umma gaba ɗaya kowa haka ya karantar? To kaga kenan akwai abinda Allah subhanahu wataala ya sanya al'umma manzo Allah ta hada akan shi, ba ta haduwa akan bata. Inji sallallahu alaihi wasallam yace wa yadullahi alal jamaa, kuma hannun Allah yana tare da jama'a. Wa man shazza shuzza fi nar, duk mutumin da ya kauce ya zama shi kadai, to wannan hanyar wuta kenan. Shine kamar yanda ai kenan sallallahu alaihi wasallam ke karantar da mu cewa a cikin dabbobi ka wanda kura take ci wanda ta ware ana so a tahi tare a zaman to tsintsiya madarminki guda, to ko babu abin da yake hada kai kamar ya zaman to biyayya mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zaman to biyayya ingantacciya kuma gaba daya mu. Malati fa hadhihi al-umma ma'sumatun min al-ijtima'i ala batilin wa la yumkin an tajtami' ala tarki al-haqqi batta. Al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da Allah ya mata na fadala cewa ba ta haduwa akan wani abu wanda yake na batani. Ga al-Qur'ani, ga hadisi, ga maganar malamai magabata na gari so da yawa, duk abin da za ka gana ta ce ku ce, to ka bincike shi, bai da alaka da addini, wani ne ya zo da shi ake ta jayayya ana so a ture, wasu kuma suna so su tabbatar da shi. Wa ahlus sunna wal jamaa la ya'taqiduna al-ismata li ahadin ghayra rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan kuma wata babban gaba ce wanda ya kamata a ce mu santa, shine cewa mabiya sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai so ya addini da gaske ba a tsora kalmar isma ga kowa sai manzo Allah. Menene isma? A ce mutum bai kuskure, duk abinda malai ya wadi gaskiya ne, to wannan babu shi a musulunci. Sai dai ka ce duk abinda manzo Allah ya wadi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne, wannan shine gaskiya. Kuma aya ta karantar da mu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, manzo Allah bai magana ta san rai, wahayi Allah yake mishi. To banda manzo Allah babu wanda ake ma wahayi, kenan babu wanda bai kuskure. Abubakar shine lamba guda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Umar, Usman, Ali suna iya kuskure ko kuma sun yi kuskure da yawa. Kazo sauran malamai, sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, irin Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, irin Ubay bin Ka'ab, irin Imam Malik, Shafi'i, Ahmad, kowanne za ka ga cewa suna cewa idza sahha al-hadith fa huwa mazhabi, in hadisi manzo Allah ya tabbata ni ma shine hanyata a bar maganata. To yana daga cikin aqida da ya kamata mutum ya rike da kyau. Kada ka ce babu mai kuskure sai manzo Allah shi kare sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace wa yarawna ijtihad fi ma khafiya min al-amr bi qadri ad-darura. Akwai abubuwa na larura wanda suke rayuwa na rayuwa ne yau da gobe, to su kuma wannan akwai malamai wanda suka kai matuƙa wajen tsoron Allah da ilimi da fahimta harshen Larabci da fahimta Qur'ani da fahimta hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zurhi cikin ilimi da kuma lattijantaka. To waɗannan ana zuwa a ce musu to malam wane, ya ka gani, menene ijtihadinka, menene kokarinka game da wannan abin da yazo sabon abu ne, ya ya kamata mu yi? To ana haka a addini, amma ba wai yana nihin ba cewa idan malam wane yayi kokari yayi ijtihadi yace kaza ya kamata ayi, za a rubuta shi kamar aya ko kuma hadisi, a'a tana yawa ma ayi aikin shi da magana shi a wannan lokaci, gobe kuma magana shi ta zamanto ba za a aiki da ita an warware ta. Malam yace wa ma haza la yata'assabuna li ra'yi ahadin, kuma ba ta'assubanci. Akwai mutumin da yana ganin cewa in dai malamin shi ya hudi to dole ne a aikata, to wannan kabilanci ne a musulunci, ta'assubanci ne. Shine kenan kaman ka rike shi, ko wannan abu ne wanda ba a yi sai aya da hadisi. Aya da hadisi su da ake rike su akan cewa in suka wadi hakanan ne, in suka hana ya hanu, in suka umurni ya tabbata. Amma a ce wani malamin ka kana girmama shi, kana bashi matsayin shi, to amma idan yayi magana ta sa ma aya, kaga ba aiki da ita, ko ta sa ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace hatta yakuna kalamuhu muwafiqan lilkitabi was-sunnah. Kowane malami ne, kowane shehi wali, kowane wanda yake mai karantarwa, kowane matuƙa wani gangaram a karatun Qur'ani, masalin sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk yanda ya kai in yayi magana, in dai bai ce ba Allah ya ce ko manzo Allah ya ce, to sai an auna wannan magana ta shi da aya da hadisi, in yayi daidai to wannan haka ake so. Idan ya saba kuma sai a bar mishi magana shi wanda shine magana ta adalci wa ya'taqiduna anna al-mujtahid muqti' wa musib kuma addini ya kamata mu san cewa abin da yake daidai shine ma'ana ana iya kuskure ana iya daidai duk dan adam tare ne bai cika goma ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane kakaf tsiran Allah da amince Allah tabbata gare shine Allah ya sanya shi ma'asumi kenan wanda bai kuskure amma kowanne ne duk yanda ka san shi zai iya kuskure wata rana amma zai shi da dan adam kuma zai iya daidai to shi yasa kenan in magana shi daidai sai mu yi riko da ita addini ne in ya kuskure sai mu ce Allah gafarta mu malam wane amma ba za a yi magana da aikin shi ba bayin asaba falahu ajran mala yace duk malamin da yayi irin wannan kokari na fahimtar da mutane addini yayi daidai yana lada biyu kenan ladan yi mu addinin musulunci aiki da ladan kokarin da yayi yace kuma wa in akhta falahu ajrun ijtihad faqat amma kuskure yana da lada saboda mi yayi kokari yayi kokari amma bai dace ba to amma yana da lada yace fa ikhtilafu indahum fi masail ijtihad la yujabu al adawatu wa la tahajur daga cikin halaye na dan adam na yau da gobe so da yawa idan ka zo da wani abu in wani ya saba maka sai ga cewa baka san shi ko ana zaune cikin mutane ko a fara ko a majalisa ko da shawara ake in wani ya kawo wani ra'ayi in wani ya kawo wani ra'ayi sabanin shi sai ga cewa kaman makiyin shi ne ko kuma ya kamata yi adawa da shi to shine malam sai ga cewa irin wannan ba a yin shi a cikin musulunci dan a cikin musulunci ne wannan abin sunna ne wannan abin bid'a ne wannan halaka ne wannan haramu ne wannan addini ne wannan ba addini bane ana iya tattaunawa ta ilimi wannan ya kawo aya wannan ya kawo aya wannan ya kawo magana wani malami wannan shi ma ya kawo magana wani malami in guda ya rinjaye guda akan karhin hujja to bai nuna cewa adawa dan adawar shi ne shi a bai nuna cewa makiyin shi ne ko kuma su shiga adawa wannan duka yana daga cikin abubuwan da bai dace ba ko kuma su koya ma har wasu su koya ma dalibansu adawa saboda malam wani ya yi fatawa malam wani ya sa mushi saboda dole su zamanto su rika adawa to wannan shi ma kare ya sa ma karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sabani na ra'ayi sabani na fahimta bai sa mu zamanto makiyan juna ko bai sa mu yi adawa bal yuhibbu ba'dhum ba'd al-mal yace bari dai in dai mu musulmai ya kamata kowa juna yana son juna wai wali ba'dhum ba'dan wai salli ba'dhum khalif ba'd ya zamanto ana sallah bayan juna kowa yana bin kowa ga soyayya ga kuma taimakekeniya wannan shine imani ko da ra'ayin mu ya sha bamban ko da kuma mun saba dan abin da ya gama mu ya wuce abin da ya raba mu kaga kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmar shahada ga manzon mu guda ne me zai ka sabani ga kuma littafin mu shi ma guda ga alƙirman mu ita ma guda ce to duk ga gana wani sabani da gardama da rashin sanin ya kamata a tahiyya ta al'umma musulmi to an bar littafin Allah da kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan aka rike su zaga mutane hankalinsu a tare ana cikin nutsuwa ana rayuwa ta albarka rayuwa mai dadi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace malai sai yake cewa ahlu sunna wal jamaa la yalzimuna ahadan min al muslimina at taqayyud bi mazhabin فقيه معين ولا يرون به باسا اذا كان اتباعا لا تقليدا yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa irin abubuwan nan da suke sa sabani so diyawa suna alaka da mazhaba wani yace mazhabin malikiya musamman mu nan wani kuma yace shi shafi'iyya yake bi wani yace shi bahambali hanbaliya to sai ga cewa dan wancan mazhabar yana adawa ko kuma bai magana da dan wannan mazhaba ko kuma abin a su ko alhali su malaman sun yi wannan ne don a samu sauki a cikin musulunci kowane ɗaya daga cikinsu sai da ya magana a irin cewa in hadisin manzo Allah ya tabbata kun ga imamu abu hanifa shine na farkon su numan ibn bashir me yake cewa idza sahal hadis fa huwa mazhabi yace la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu shi ta yama bai kamata ba ka wuri magana shi in baka san ba menene dalilin shi a ina ya samo shi Imam Malik shi ma sai yake cewa inna ma ana basharun uqti wa usib ni mutun ne zan yi daidai zan yi kuskure yace fanzuru fi ra'ayi ku diba ra'ayina fa kullu ma wafaqa alkitab wa sunna fa khuzuhu abinda littahin yadai da alquran da sunna ku rike wa kullu ma lam yuwafiq alkitab wa sunna fatruku Imam Malik sai yace abinda bai daidai da littahi da qur'ani ba ku bar shi kada kun ga wannan shine imamu magan imam Malik imam Shafi sai ce kullu mas'alatin saha fiha khabaru an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati Shafi sai ce in kun ga nayi magana a maza ba ta Shafiya ko magana ta sa ma aya ko hadisi yace to ni ma na bar magana nan ku barta Imam Ahmad shine na hudu su na karshen su sai ce la تقلدوني ولا تقلد مالكا ولا شافي ولا أوزائي ولا الثوري وخذوا من حيث أخذوا مام أحمد سيكي تشوى شيني نكر شيء كده كوي رقوة مغانا تابابو دليلي كده كو رقوة مغانا مالك كو شافي إمبابو دليلي كو إمام أوزائي يتي كجي كو رقوة إند سكا رقوة شيني آية ده حديثي تبابا بنا زي حدا كم مسلمي بابا بنا سامي الديني كمان دا مزال الله صلى الله عليه وسلم ايكي سو كمان دا الله يا ayo ko da shi idan Allah da mutane tabbata a gare shi kamar a ce muna bin littafin Allah da kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ce babu sabani ko mutun zai samu ladan ibadar da yake dan mutun duk ibadar da kake Allah ya kare mu Allah ya kiyaye in ba manzo Allah ya karantar da kai ba menene hujjar ka gobe kiyama idan manzo Allah ya ce ba ni na karantar da kai ba kaga kenan kuma ranar da babu nadama a ranar da ba a dawowa shi yasa kenan ahlus sunna wal jamaa kullum muke karantar da kanmu muke makanmu nasiha lokaci zuwa lokaci mu yi kokarin biyayya ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan shine tsira mutum zai samu ladan aikin da yake Allah sa mu dace Allah sa mu biyan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fata abinda muke daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin ladan gaba daya wanda ke na kuskure ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah